matsalar rashin tsaron da yake Najeriya ke fama da ita irin su garkuwa da mutane domin neman kudin fansa da kuma hare-hare babu gair babu dalili wanda al'amarin ke ciwa al'umma yan Najeriya tuwa ƙwarya koda a baya-bayan nan ma al'amarin da ya faru a jihar Taraban daya daga cikin jihohin da ke arewacin Najeriya a yankin Karal dake karamar hukumar Gasol a jihar Taraban al'amarin da ya janyo rasa rai shida ya kuwa jikkata wasu da dama yan bindigan kuwa suka kona wani yankin suka sake bada tabbacin cewa za su dawo ba tare da jimawa ba domin su matashi al'umma mazauna karamar hukumar Gasol a jihar Taraban wani matashi haifafen wannan kauyen wanda al'amarin ya auku a idan sa ya shaida mana yadda al'amarin ya faru tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunan sa ba
cha biyu na dare sai an bindigan daji farmakai cikin garin mu sun kashe mutane nan sun dauki wadansu mutane dai har yanzu gari tana cikin fargaba yanzu hakan nan ma mutane mu suna ta fita zuwa wasu garuruwa sun ayyana waɗannan garuruwan kamar Gasol Sendirde Wurojam Badija za su iya shigo waɗannan garuruwa su kai masu farmaki
Malam Zakari Adamu masinci ne mai sana'ar kamun kifi a wannan yankin shi ma ya shaida mana yadda yan bindigan suka addabe su a wannan yankin
suka shiga cikin kilmon suka kore mu muka dawo Kambari azane mutanen Kambarin su ma suna gudu cikin zarafin mutane suna lalata ɗayan matan mu suna lalata matan mutane kuma haigen kuma suna kashe mutane su fone gidajen mutane su kwashi duke mutane
al'umma mazauna yankin karamar hukumar Gasol dake jihar Taraban suka yi ta korafi tare da kiraye-kiraye ga mahukunta yayin da kowa ya fara amsa min da sunan sa
laji lawal yan bindigan nan da ake magana sune suke koran mu daga jeji yan ta'adda za su yi ta kama mu suna kai mu jeji muna sai da dabbobin muna biyan su kuma muka kai report gwamnati ba ta daukan mataki sai sun gama abin da suke yi sannan daga baya hukuma ta kama mu ta kama ci mana dukiyoyi wadanda babu gaira
na alhaji Sani Usman kowa na kuka akan gwamnatin jihar Taraba ta dibi halayen da Fulani suka shiga kowa na gudu a halin da ake ciki saboda yan bindiga wadanda ba a san daga inda suke fitowa ba sun addabi duniya ma
hakan ta sanya na tuntubi Ardo Kiri dake zama shugaban sallubawar karamar hukumar Gasol a jihar Taraban wanda yace
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu muna gaba kura ba sai yaki masu gaskiya gudu marasa gaskiya ma gudu ba wurin kiyo ba burtuli Fulani sun zama tanka kamar ba yan Najeriya bane muna neman taimakon Allah
DSP Usman Abdullahi wanda ke zama kakake rundunar yan sannan jihar Taraban shi kuwa ce wayi kawo yanzu sun shirya runduna na haɗin gwiwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar
akwai haɗin gwiwa tsakanin sojoji da yan sanda da yan banga da kuma harba su ke shiga jejin nan domin su dakile waɗannan don aikata wannan ta'addanci ana nan ana fafatawa nan ba da za mu ga bayan su Allah ya yarda
wannan matsalar rashin tsaron dai ya rede yana cinwa al'umma jihar Taraba tuwa ƙwarya Lado Salisu M Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya